A shekarar 2014, Yevgeny Prigozhin, ɗan shekaru 62, ya kafa ƙungiyar sojojin haya ta Wagner. Sai dai a baya-bayan nan an yi ta tafka muhawara kan inda shugaban ƙungiyar ya shiga. Kwatsam aka ji labarin mutuwarsa a hatsarin da wasu shaidun gani da ido ke cewa jirgin ya kama da wuta kafin ya rikito ƙasa. Duk da yake kawo yanzu ba a kai ga tabbatar da dalilin faduwar jirgin saman da ma mutuwar shugaban ƙungiyar ta Wagner ba, rahotanni kan mutuwarsa sun tayar da hankulan ɓangarori daban-daban, musamman ma na ƙasashen da ke da alaƙa da Rasha. Dr. Sadiq Abba, mai sharhi ne kan harkokin tsaro da siyasar ƙasashen Sahel, ya yi tsokaci kan tasirin da mutuwar Prigozhin ka iya yi ga yankin na Sahel.
Idan yanzu an tabbatar da shi shugaban kamfanin Wagner King ya zama babu cikin wannan jirgi da ya faɗi, lalle su ‘yan Wagner King abinda zai dame su ba zuwa Niger ba ko zuwa Mali ko zuwa wani, yaya za su shirya su ci gaba da zamansu bayan sun ɓadda mai gidansu da yake shi ne wanda yake tsara komi, shi ne kominsu. To idan wannan ya rasu, lalle su sai sun ɗauki nazari, sai sun yi lissahi yanda kamfanin zai ci gaba da yi bayan shi Prigozhin ya zama babu. To wannan zai ɗaukan musu lokaci.
A nashi ɓangaren, Abdulrahman Alkasin, wani mai nazari kan al'amuran tsaro a jamhuriyar ta Nijar, ya yi saurin ƙaryata jita-jitan da ake yi na danganta taimakon ƙungiyar ta Wagner ga sojojin da suka hamɓar da gwamnati, wato a jamhuriyar ta Nijar.
Abin da ya kamata a sani, zawaye babu wata alaƙa da hukumomin Nijar na soji da ita ƙungiyar Wagner. Duk da ke kiraye-kiraye suna hitowa ga daga ɗaiɗaikun mutane na neman ita Nijar in ta karkata akalarta kwarai daga zuwa ga Rasha.
To sojojin Wagner da Prigozhin ɗin da ke jagoranta sun yi ƙaurin suna a jamhuriyar Afirka ta tsakiya, inda suke zama da zimmar yakar 'yan tawaye da suka hana zaman lafiya a ƙasar, sai dai zarge-zarge na laifukan fyaɗe da cin zarafin fararen hula sun dabaibaye ayyukan sojojin hayan na Wagner a ƙasar. Ramatu Garba Baba, muryar Amurka daga birnin Bonn na tarayyar Jamus.